a yau da wafatin sa shekaru 95 kenan ba kai shekara 100 ba tun da ya wafati hijira ta
1350 yau kuma na 1445 shi yasa shekaru 95 kenan da wafatin sa to wannan dai kenan a takaice game da shi mai wannan littafin shi yasa zamu fara Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq hadi ila siratikal mustaqim haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim wa hada rabbika wace alhamdulillah duka yabo ya tabbata ga ubangiji allazi sharafa alkauna wanda ya daukaka halitta bi wulati haidul anam da haihuwar fayyan halitta haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daukaka ce gaba daya ga dukkan halitta ta Allah saboda me saboda an bayyana wanda yake shugaban halitta gaba daya idan misalan akai taro shugaba bai zo ba sai aga taron bai cika ba amma akai taro ya zama shugaba gashi to taro ya cika kenan shi yasa bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama wanda yake shine shugaban halittar gaba daya wanda domin sa ne ma akai ita halittar gaba daya gashi kuma ya zo ya bayyana a fili wa akbalal maraf ya cika abin nema da bayyanar hasken shugaban manzanni masu girma ya buɗi samuwa gaba ɗaya da haske marinjayi al-Ahmadi na manzo sallallahu alaihi wasallam farkon abinda ubangiji subhanahu wataala ya halitta hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haskaka bayyanar sa da asirran janibi mai haske wanda yake Muhammadi ubangiji da ya zaba al'ummar wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam tun a azal tun a magabacin kaddarar sa ya sanya wannan al'umma ita ce fayin al'umma da aka bayyana ga baki ɗayan halitta bizalika al'ukufu ala hidmati arati ya zama lalle kenan akan ita wannan al'umma tunda an kira ta madaukakiyar al'umma fiye da kowace al'umma kuma ta samu haka ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zama wajibi akan ta talzimta bisa hidima ga hadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda muka samu na daukakawa dan manzon Allah ne muka samu ba wanda aka kira kuntum hayra ummati nuhur jallin na sai mu wannan kuma danwa aka ba mu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe in ba mu tsaya mun yi wa manzon Allah hidima ba ba mu gode baiwar da Allah ya yi mana ba tunda baiwar da Allah ya yi mana an yi mana ne sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk wanda ya nemi kariya da ita ya amince daga dukkan wani abin ki a dadin zira da aminci cikakku cikakku su tabbata bisa wanda yake mabudi mabudi na duk wata rahama wanda shine mahaifin rawuka shi yasa annabi adam ala nabiyina alayhi salatu wassalam shine walidul ajsadi mahaifin jukkuna amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine walidul arwahi shine mahaifin rawuka wanda yake ya fara da farin ciki wanda yake shine mabubbuga asirrai baramu na baiwa da alheru tukuran audar wanda inda ka tsaya kai hidima da janibin sa madaukaki ba makawa sai an biya dukkan bukatunka duk wanda ya tsaya hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba wani abu da zai fi karfin sa sai dai inda tsaya hakikanin tsayawa ba ai ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama bayi na kasa ma masoyansa in ka tsaya kai musu hidima hakikanin hidima to cewa ake da halittar gaba ɗaya ta biyayya gare ka ta biyayya gare ka inda sayyidi Mustafa al-Bakari ɗaya daga cikin gaggan waliyya yake faɗa cewa ga wasu manyan bayi na Allah wanda bayi ne amma halitta gaba ɗaya ta koma kamar bauta take musu saboda da sun ce ga yanda za a yi ga yanda halitta za ta zamo sai ta zamo haka da yardar Allah tabaraka wa ta'ala ɗaya daga cikinsu shaidi Abdulkadir al-Jilani yake faɗa a wata kasidarsa wa amri bi amrillahi in qultu kun yakun fa kullun bi amrillahi fa kun bi qudrati ni lamari na da lamarin Allah ne da na ce kaza za a yi sai ko a ga an yi kaza na san duk abin da yake faruwa da ikon Allah ne da nufin Allah amma Allah ya bani wata kudura da zan yi ya zartar wanda wannan dacewa ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Buhari ya ruwaito wala in sa'alani la udiyannahu wala in sa'azabi la uizannahu wallahi bawa na wanda ya kai wannan matsayi in yace ga yanda yake so in yi to haka din zan yi in yace ga yanda bana baya so in yi to sai in kare ba zan yi din ba yanda yazo a wani hadisin wanda shi ma dai Buhari ya ruwaito cewa inna min ibadillahi man law aqsama allahi la abarrahu a cikin bayan Allah akwai wanda da zai ce wallahi Allah sai kai kaza to Allah ya ce wa zai to bara in yi kaza din dan kada wannan bawan nawa ya zabo yayi rantsuwa amma rantsuwar sa bata cika ba yayi kare a rantsuwar sa akwai wa'annan a cikin bayan Allah hadisi ne ingantacce da Allah wanda bai sani bai duba Buhari ko ya duba dogon bayani da ɗaya daga cikin gaggan malamai shine Ibn Rajab al-Hanbali wanda ya mafi kusa da a ce salafi ne ga yanda yanzu ake duba tunda almajirin Ibn Taymiyyah ne amma a sharhinsa da yana 40 hadisan Jami'ul Ulum wal Hikam ya kawo wannan hadisan da ire-irensa inda yake bayani akan hadisin nan na Abu Huraira cewa wa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi ya kawo dogon bayani ya kawo wannan hadisin ya kawo hadisan ire-irensa shi yasa dan an ce a bayin Allah akwai wanda Allah ya bashi tasarrufi a cikin halitta ba magana bace wanda yake ta fita daga tsari balle har a ce wai an maida wani Allah ba wani mai in ba Allah ba Allah shi kadai shine mai amma yakan bada dama ga wani a cikin bayinsa bawan yace Allah ga yanda zaka yace to nayi yanda kake so din shine inna min ibadillahi man law aqsama alallahi la abarrahu akwai a cikin bayan Allah wanda da zai ce wallahi Allah ga yanda zaka yi to haka din Allah zai yi to wa ake samun dukkan ribobi inda aka tsaya aka yi hidima ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wani amfani na duniya da lahira da ba za a samu ba shugaban mu madogaran mu jagoran mu Annabi Muhammad ma'abucin fifiko cikakke da haske mafi bayyana da kuma bisa alayensa da sahabbansa da dukkan wanda ya jibince shi da baiwa Ubangiji mai yawan buɗe irin salatin bawa wanda yake ya rasa ayyuka na rabauta da ya dawo ya fake da hurumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukaki wa hasni ilmani da kariyarsa mai kariya mai karewa fassara wannan yasa ya huta كم فقير بلا هزف من قهرها عن جميع الورى له السجناء كم فقير جوا اكل ساموان ده يكبه ده كومي تلكني اما ارها له السجناء يزمو يا سامو داتا عن جميع الورى ده كبه كتن حل تعال بلا هزف من ك ده سامو دوما ده كغريكا رسول الله وان ده ارو وان ده دوما ميكي فاتا ميكي روكو مسامو ده منزل الله صلى الله عليه وسلم انده لمرة gaba ɗaya suka rikice yanda ake fama da tsanance-tsanance ake fama da rashin lafiya ake fama da wasu nau'o'i na bala'o'i a ce ga mutum fiye da 1000 ruwa ya ci ga mutum fiye da 1000 girgizar ƙasa ta halakar ana fama da rashin zaman lafiya to abinda muke roƙo mu samu irin wannan duban daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai zamo mu fi ƙarfin komai mun tabbata mun samu irin wannan duban daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu zamo mun fi ƙarfin komai Allahumma salli ala amma ba bayan wannan gabatarwa wannan maulidi ne littafi ne da aka yi akan maulidi wanda yake madaukaki mai madaukakiyar daraja mai martaba wanda nayi wannan littafin ne dan baiwar Ubangiji wanda yake mai hakuri da bayansa mai tausasawa gare su da kuma samun madadi daga asalin lura ta Allah da daukakawa ta Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi wannan littafin ne inji mai littafin da taimakon Allah nayi wannan littafin ne ta fuskar samun madadi daga hadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine asali a cikin lura Allah tabaraka wa ta'ala shine asali a cikin daukakawar Allah tabaraka wa ta'ala Allah bai daukaka wani a cikin halittarsa ba irin daukakawar da yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu a cikin yan uwa su suka nemi in tare wannan littafin Allah ya gyara dukkan lamuran mu ni da su alfarmar shugaban ɗiyan Adnan fasabbarto nace haƙuri sanda shi wannan dan uwa ya nemi in tare littafin nan na maulidi kafin zuwan watan maulidi ne sai nace masa to ai ya kamata ya haƙuri haƙi zuwa saduwar zamanin haƙi zuwa zamanin maulidi yanzu ibraz ila lujur yayin da zamanin bayyanarsa zuwa sabuwa ya kusata sai sauƙaƙewa ko ya samu gare ne da tsantsan karamci da baiwa na Ubangiji bisa tsarin yadda sashen ma'abuta gani da halarta a halarar Allah suka faɗa ramar Ubangiji wanda yake abin bautawa ta tabbata gare shi da yace wasahabul khairi laha madaru fa iza jaa al ibanu taji ba girgije hadari na alheri tana zub da ruwa a ko yaushe akwai hadari na alheri a duniyar Allah amma sai hadarin ya zo sai lokacin da Allah ya nufa sannan za a ga wannan hadarin ya zub da wannan ruwan na alheri ikita tabduhu na tsuntsunto abinda na tara a wannan littafin daga littafin shugabanni masoya wanda yake an tara ta a wannan matsala mas'alar da take kusanta bawa zuwa hadarin Ubangijin halitta gaba daya mas'alar maulidi kula da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce babbar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda ke kusanta bawa ga Allah irin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ibadarka duk wani abu da ka ba zai kusanta ka ga Allah ba kamar irin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin san manzon Allah sharadi ne ma a cikin ingancin duk wata ibada duk ibada ba ta inganta sai ta hade da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai suke cewa gurgudan darajar ibadar bawa gurgudan yanda san manzon Allah ya kane ne ya zuciyarsa sai a samu wani ya sallah dubu din ta saba ta kai kamar raka'a biyu ta wani ba saboda me shi wancan mai raka'a dubun san manzon Allah bai faɗaɗa a zuciyarsa ba ba da yanda za a yi a samu mummuni wanda zai ce baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahlukum hatta akuna ahabba ilayhi to amma sannan matsayi ne wani zuciyarsa gaba ɗaya ba komai ma in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wani yana son manzon Allah amma kuma ana son kaza ana ganin kaza ana hango kaza to shi yasa sai kaga ibada ta wani ta fita wani dangane da yanda san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mamaye zuciyar shi mai ibada na ƙara wasu ƙare-ƙaren wanda yake ta dace da gamuwar ma'abuta an kula ba wasu abubuwan da na kawo a wannan littafin ba wai na gani a wani littafi da ya gabata ba amma na ga ya dace a ce na ƙara wanda duk mai hankali zai yadda da cewa ƙara irin wannan din mai amfani ne yana da ma'ana da larurar wakaci ta kira zuwa ga haka koyaushe ake cewa mai littafi in zai littafi ya ringa duban wakacinsa ya san su waye yake magana da su ya san wato abin da ake kira audience dinsa da wa kake magana magana duk yadda ta kai ta yi zurfi a ilimi amma idan ya zamo waɗanda ake fadawa ba a fada musu ita ta yanda za su gane ba sai ta fada a kawai amma magana ma wanda ba ta kai wani girma a ilimi ba ya zamo an fade ta yanda wanda ake fadawa za su gane za ta shige su to sai ya zamo ta yi amfani kuma kowane lokaci akwai irin abin da aka fi bukata a cikinsa ko akwai abin da aka fi fuskanta a sannan shi yasa ana tsananin sanyi kace zakai magana akan zafi to ai magana ta ka ba za ta yi ma'ana ba a sannan zafin ma ake nema ko sai kaga mutane har shanya kansu suke a rana ko kuma a kunna wuta a kewaye ta saboda a sannan zafin ake nema ko kuma ana tsananin zafi kace sannan magana zakai a sha magana da ta safi sanyi sai a zama ba ita ake bukata ba ai yanzu abin da ake bukata ba ai maganin sanyi ba ai maganin zafi shi yasa a koyaushe ake fada a wanda yake malami ba wai zarar tarin ilimi ba ba yawan ilimi ba sanin me wa'anda yake fada wa magana suke bukata ya fada musu magana dacewa da yanda suke bukata ya fada musu kuma magana dacewa da fahimtar su da kwakwalwarsu duk yanda magana ta kai a zurfin ilimi in ya zama bata dace da abinda al'umma da kake fada wa suke bukata ba sai ta zama ta yi can wani waje hakanan duk muhimmancin magana ka faɗe ta bayan da za a gane ba sai ya zama a nan ma an yi wani babban kuskure saboda amfanin magana da ya zama ta ƙari wanda ya ji karuwar wanda ya ji shi ne kai ma karuwarka shi ne zai zama ka ɗora bayan Allah a kan shiriyar Allah amma ka faɗa musu magana ta fi ƙarfinsu ya zama kamar wani tsuntsu ne yake magana suna jin muryarsa amma ban san me yake faɗa ba kai sai ya zama amfanin ragagge ne to da abinda ma'abuta wannan zamanin suke kai Allah ya mana gam da katar da mu da su gaba ɗaya ga abinda za mu sami yardar Allah babban abin da muke bukata ne da mu da wanda muke rayuwa tare da su Allah ya mana gam da katar mi abinda za mu sami yardar Allah Ubangiji mai karamci ne mai yawan baiwa manufa ta da wannan littafin in hidima ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam janabi mafi girma a shishike kakkarfa ta taska wadda take a boye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taska ce ta Allah boyayya ba wanda ya san shakikanin sani sai Allah da ya shi la ya'rifuni haqiqatan illa rabbi yanda yake fada ba wanda ya sani sani na haqiqa sai ubangiji na كان عظيما مد منه لخادميه لواء وإذا أزم السيارة مته إن أجلت باؤه الأزماء وإذا ما الجناب كان عظيما إذا جانبي يزم من جرما توسوكا ما سيما سيد ما سيأتارا مسكوتا وانا يجي تارد السركي ينا تكين جماع السركي sai zama wata koma baya amma matakar ya je a cikin jama'ar sarki ƙarshen ta duk rumfar da sarki zai shiga shi ma wannan zai shiga sai ai shugaba a ce general ne amma ga odilan salaftana ne ko abin da ya kama da haka amma sai ka ga duk inda ya je odilan nasa yana tare da shi to wanda yake wa manzon Allah hidima sallallahu alaihi wasallama ai shi ma insha Allah da shi za a yi tafiya duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ba za a bar shi a baya ba almar'u ma aman ahabba wanda duk ya za a yi maka manzo Allah me yasa ya hidima san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a koyaushe kuma za a yi hidima ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama babban abin da yasa a yi masa hidima abin da yake sawa a yi masa hidima dan ana son ka dauko da la'ilul hayrat kai ta karantawa dan ganin girman manzon Allah dan ka ƙara samun karɓuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine babban manufa ba wai yau kasuwa ta yi nauyi ba a ce bari a karanta da la'ilul hayrat ko Allah zai kawo haka din ba laifi ba ne amma dai matsayin da za a samu bayan wanda ya karanta ba dan kome ba sai dan cewa ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da nake so a rayuwata irin in gane wa manzon Allah hidima to matsayin da zai samu ba za ka kamanta shi na wanda ya gaba ya karanta ina ta wasili da salatin nan da salamin da nake wa manzo Allah Allah ya kawo kasuwa ko kuni na kan gila da su kai kale Allah ya sa a biya ni ko ka zaɗi na Allah ya sa ya daidaita ta yi duk ya daidaita a samu yadda ake so amma dai matsayin fa bai zama ɗaya ba babban abin da ake bukata za ka hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hidima dan duban matsayinsa dan san da kake masa ba dan kome ba to idan shugabancin wanda ake bi ya girmama manya ma sai su gani suna girmama mabiyansa yanzu dan sharar gidan gwamna ma girma ne da shi saboda an san yana tare da gwamna koyaushe da sauransu sai kaga wani wakacin abinda shi zai ma wani wanda yake famanin sakatare ba ba zai iya ma ba saboda me shi ko yaushe ai yana ganin gwamna gwamna duk inda yaje dai dole zai dawo gida zai tadda ma'aikatan gidansa ta anan shi yasa ta tike masa magana wanda famanin sakatare sun san da yake da appointment ne zai iya zuwa ofishin gwamna ko mun ba appointment aka bashi ba sai dai a ce je wajen shugaban civil head of service ko ko abin da ya kama da wannan ko je wajen sakataren gwamnati gaba daya amma ba wajen gwamna ba gwamna sai ya samu appointment sai ya safa appointment sannan zai iya zuwa wajen sa shi yasa wanda duk yake hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta manyan mala'iku da manyan halitta Allah ganin girman sa suke saboda me saboda shi ko yaushe yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dake wanda ya ga hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi nufi dai wannan littafin ake na tari rahmar Allah da wasudar wannan mafaka mafi girma shine manzon Allah shugaban wanda duk zai zo nan gaba shugaban wanda duk suka zo a baya jagoran mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya fada sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi ayami darikum nafati akwai rahama da take tasowa daga wajen ubangiji a cikin kwanukan rayuwarku akwai yaushe akan samu rahama ta taso daga wajen Allah tabaraka wataala amma wannan rahamar ba wanda yake da tan samun ta sai ko wanda ko yaushe kokari yake ga ya tsaya a kofar Allah shi yasa ku bijira gare ta tayu dugo daga gare ta ya same ku in ta same ku sai ya zama har abada ba ku ba tabewa akwai wani nau'i na rahamar Allah in Allah ya sauko sai a ce duk wanda ya samu wannan rahamar duk abin da zai yi ma ya je ya yi ba makawa ya samu karbuwa wajen Allah yanda manzon Allah yake faɗa a haƙƙin wanda suka je yakin Badar wani a cikin wanda ya je suka je yakin Badar ya yi abu wanda yake kato bara ce ba karama ba sayyidina Umar ya ce ya rasulullahi wannan sakamakon sa ka bari in sare kansa manzon Allah ya ce ma yurika innahu shahida Badar ai ya je yakin Badar ma yurika la'alla la hadda la ahli Badar ai tayu Allah ya tsinkayi wanda suka je yakin Badar faqala lahum yace da su imanu mashitu duk abin da kuka ga dama ma ku je ku yi fakar ga farko lako ba zai rike ku ba to akwai rahama har gobe tana tasowa irin wannan rahama da ta taso sanda aka yakin Badar ta samu wanda suka yakin Badar din tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai irin wannan rahama tana tasowa tayu in dai ka lizunci tsayawa a hadarar Allah a ce ka sami irin wannan sai zama duk abin da ma za ka yi ba makawa sai ka sha duk abin da za ka yi sai ka sha to aw yarja aljaru minhu ghayru mutal ha shau abin ne wanda zai yi ba a haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya hana wanda yake kaunar girmama girmamansa daga samunta ka je wajen manzon Allah da bukata a ce ka dawo tafinka ba komai ba za ta yi ba matsayin manzon Allah bane wannan ba matsayin manzon Allah bane wannan in kaga wani ya ce ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai dawo da wani abu ba to bai kyautata zuwa wajen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan komai za a yi ai sai an kyautata shi sai an yadda an kuma kyautata yanda aka yi din yanda ake faɗa ne akwai wani malami ya faɗa wani almajirinsa cewa ga wata addu'a in ka karanta wannan addu'a sai ka iya taka ruwa ka huce ba komai za ka taka ruwa ka ji kamar dutse ka taka sai rannan sai da malamin da almajirin sai aka je bakin wani rafi almajiri ya taka ruwa sai aka ga kamar dutse yake takawa har ya huce malami yana sa kafa sai ya nitsi a ciki a ya haka kai da koya ma nayi ya kai ka huce sai almajiri ya juyo da baya wai ya dubi malami ya ce alga kuma na aika san inda abin ya faru ne ni da ka faɗa min na gaskata amma kai da ka faɗa min baka gaskata ba saboda ni duba ka ga kafan wandona da na zo shiga ruwan ban nade ba saboda na san yanda ka faɗa min in na karanta addu'a taka ruwan zan yi in huce kai ko da ka zo ka nade kafar wannan ga ashe kenan baka gama gaskatawa ba shi yasa kana takawan ko sai ka nitse shi yasa abinda so da yawa kan kware mu kenan ga yanda abu yake amma sai mu yi ba da gaskatawa ba shi kuma abu sai ka gaskata in kai abu ba da yaƙini ba to duk amfaninsa ba zai ma amfani ba duk wani abu na sirri in kai shi ba da yaƙini ba sai ka ga duk amfaninsa bai ma ba to ko kuma abin wanda yake ya makotace shi ya komo ba alhali ba abin ganin alfarmarsa ba abin da muke kauna daga wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tufatar da wannan littafi nawa tufafin karbuwa ya zamo Allah ya karbe shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi littafin domin sa ya karba bayan Allah ma managarta su karba ya zamo suna karantawa suna amfana da shi ya bashi tufafin karban nan a halara wadda take ta Ubangiji da ta halitta alfarma annabi manzo sallallahu alaihi wa sallam mata latale matakan mai karantawa ya karanta fadin Ubangiji tabaraka wa ta'ala a littafin sa wanda yake abin kyautatawa fatakabbala harabuha Ubangiji ya karbi sayyida Maryam karba kyakkyawa wa ambataha ya girmama da ita sa ta girma da batan hasalin girma kyakkyawa wa kafalaha Zakariya annabi Zakariya ya zamo shi ya reni sayyida Maryam kullama da hal alaiha zakariya ul mihraba lissan da annabi zakariya ya shiga gurin ibada inda ya ajiye maryam sai ya samu abincin zamuna a wakacin rani ya samu abincin rani a wakacin damuna ya samu abincin sanyi a wakacin bazara kala sai kance da ita maryam ta ina kika samu wannan maryam tace ai daga wajen Allah ne Allah yana azurta wanda ya so abin azurki na Allah ya wuce lissafi arziki na Allah ya wuce lissafi in aka samu arziki na Allah an ba wai samu irin wannan arzikin na Allah shi kenan sai ta komi amma dukiya ka ga bata tabu ba saboda shi arziki na Allah azurtawa ta Allah abu ne wanda yake kira lanihaiyu infinite infinite wanda suka san lissafi sun san an ce wannan lamba infinite ne in ka ɗe bai ɗaya tana nan a infinite ɗinta in ka ɗe bai ɗari tana nan a infinite ɗinta ba san me kake ba in ka ɗe bai trillion tana nan a infinite ɗinta kai in ka ɗe bai me ba ta raguwa bayan da za a ce ka ɗe bai wani abu daga infinite a ce infinite ɗin nan ya ragu to wannan shi ne arziki na Allah tabaraka wa ta'ala infinite ne ba iyaka wanda ya barci Ubangiji mai karamci ba yanda za a yi buri ba yanda za a yi ya taɓe ba yanda za a yi wanda ya kai burinsa ga Allah a ce ya taɓe wanda ya sa ƙaunarsa ga Ubangiji mai tausayi mai yafewa mai jin kai ba yanda za a yi a ce ya fitar rai daga rahamar wanda yake mai karamci idan ya fara da ni'ima to sai ya kai ta ƙarshe idan ya baka taya ban mama gaba ɗaya Ubangiji baya bayarwa a kawo ma yake a dawo masa da abin da ya baka a kawo ma da abin sosai da shi da abin da yake ciki da shi kansa abin da aka sa a ciki wa azzal ya gwababa subhana man la yahibu man qasada la sadiqan wajada kashe min al halqa bas ni'matihi kullun ila farlihi yamuddu yada subhana man la yahibu man qasada sarki ya tabbata ga Ubangiji da ba inda za a yi wani ya nufe shi a ce ya tabe wanda duk ya nufi Allah da gaskiya to zai samu Allah in kaga ka nufi Allah baka same shi ba to ka dawo ka gyara nufin naka da kai amma in dai ka nufi Allah da gaskiya to ba makawa sai ka same shi Allah da yake in ka taka ka tafi wajensa a hankali shi a guje zai zo wajenka in ka taka ka tafi wajensa da sauri shi taka wanda zai kamar in garba zai zo wajenka wanda duk wannan kinaya ne daga yanda Allah yake fuskanta duk wanda ya fuskance shi a gaskiya da gaskiyar fuskanta shimfiɗa ni'imar Ubangiji ya haɗa halitta gaba ɗaya kowa yana miƙa hannunsa zuwa baiwar Allah Almadada Allah muna roƙe ka muna roƙonka Allah ka kare mu da ni'imominka a yanzu ma ni'imomin da kai mana sun fi ƙarfin lissafin din mai lissafi amma dai tare da haka mun san abin da yake wajenka baya ƙarewa kuma kai ba buƙatar sa kake ba shi yasa Allah ka ba mu mu mabukata ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid ya mai rubaiwa wanda ya rufa halitta gaba daya da ni'imominsa wanda wani barakati da albarkunsa masu karuwa bi ka raju qabulahu wa qabuli ma rafalin walan yhaibar raja'u wa fi sanaka zuhuri ghayru muntagara min li anni haba'u bi ka raju qabulahu ya rasulullah albarkacinka nake karbar wannan littafi da ne ya samu karbuwa wajen Allah dan albarkacinka nake sa ran ni ma din Allah ya karbe ni dan dan baiwa ba wai dan ya isa ba ba wai dan littafin nawa ya isa ba ba dan ni na isa ba ba ni da wani dalili ma da zai sa a karbe ni amma dai albarkacinka nake sa ran a karbe ni walan yahi barajau na san bayan da za a yi wannan kaunata wata tade ya rasulullah kai rana ne kamar rana ne a ce za mai yana fi sanaka a cikin haskenka ba abin mamaki ba ne domin ne kamar ƙura ne ƙura in ta shiga cikin hasken rana sai a ga ta bayyana shi yasa in aka sa gilashi wanda zai iya ɗebo hasken ranar ya hasko waje sanda rana ta fuskanci gilashin sai a ringa ganin duk ƙwayoyin ƙura da suke tashi ko wanda suke sauka na kira wannan littafin budi na Allah a cikin haihuwar ta yayin halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma dama mulkullah ja'alahu Allah Allah ya sanya wannan littafin nawa ya zama an yi shi ne dan zatinsa mai girma Allah ya amfana da wannan littafin amfani magani ya amfana da dukkan wanda ya rubuta shi ko ya karanta shi ko ya ji shi ko ya kokari a cikin samun wani abu daga gare shi da zuciya kubutacciya Allah mai baiwa ne mai hakuri Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma ughliqa wal hatimil ma sabaqa nasiril haqqi bil haqq hadi ila siratikal mustaqim حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فهوانا قد نظام تكيسا عنام يند أكفتا إن الله يانونا من بدي زاء شقب زاء الأورا كم دكتال دبيوال الله أشيما وترنغا شأن سوكي للتافر وما ذلك على الله بأزم abinda muke roƙo Allah ya karba daga gare mu a wannan waje Allah ya ƙara saukar da albarka wanda duk yazo wajen nan Allah ya ƙara saukar da albarka a gare shi Allah ya mana taimako a cikin dukkan lamura Allah ya biya dukkan bukatun mu na alheri ya kiyaye mu daga duk wani abin ji albarkan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda domin sa ne muka yi wannan haduwar wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala wassalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته